Mita Tumanda 8.5 da Ala FM Rai Zamani Abakar Sabu dauke da batun yadda wani dattijo mai kusan shekara 80 ya karbi musulunci a garin Iri dake garamar hukumar Suwaila. Wannan ya sa wasu kungiyoyi na wa'azin addinin musulunci suka kai ziyara wannan yanki, har kuma suka sami wato ɗan tagomashi ga wanda kuma ƙarin tambihi da wa'azi ga ragowar al'ummar wannan yanki da basu karbi kalmar ba. Zan haɗa mai sauraro da yadda waɗannan malamai suka yi wannan nasihohi ga wannan bawan Allah da masu ran al'ummar wannan yanki. Idda Malam Rabi'u ya fara gabatar da nasihohinsa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To kamar yadda aka saba, duk da alhamdulillah shi dan uwa Malam Yunusa irin labarin da muka ji san mai karfafa gwiwa yace ba so ma a masa taro sannan in karbi wannan addini. Kenan wannan yana nuna cewa bayan ya gama fahimta ya fahimci wannan addini shine hanyar rayuwa mai gullewa, haka sai shi zai abin sa ne dan Allah. Wannan ba karamin wato abin dubawa bane. Dan adam Allah ya bashi wannan fikira, wannan tunani tun farko sai shi abin sa dan Allah ne. Akwai alamar wato abin sa karbabbe ne. Allah subhanahu wa ta'ala dama sai ya yi wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Ba umarce ku ba sai dan ku bauta wa Allah, kuna masu tsantsance bauta gare shi, kuna kade tashi da bauta. Malam Musa alhamdulillah wannan wato wani mataki ne da zaka na farko wanda ba kowa ne yake kuka samun irin sa ba, musamman a wannan zamani.
Sai mai sa
mun ne maka murna da fatan alkhairi. Allah ubangiji da mu da kai Allah ya tabbatar da mu akan wannan addini, kasancewa da shine daya ɗaya rayuwa, hanyar rayuwa da ta kasance da rage a doran ƙasa, wanda dan adam zai iya wato rayuwa akan kai cin magaci, shine hanyar musulunci. Domin Allah subhanahu wata'ala a cikin Al-Qur'anin sa yace inna dina inda Allah al-Islam, ba wata hanyar rayuwa da ta rage a doran ƙasa sai musulunci. Kuma gashi Allah ya kawo ku mun da fatan alkhairi. Wannan dama shine wato maqsudun wannan ziyara ta mu. Yanzu mu haɗu da kai a matsayin ka na dan uwa, tunda zamu an sha zuwa ai ta wa'azi ai ta wa'azi, to shi wa'azi dama kai ba ka tila sakuwa. Sai dai ka faɗa mutum kana ba shi shawara a lokacin da Allah subhanahu wata'ala kuma ya kaddara zai wato zai fahimta zai kuma karba, to a lokacin kuma ba jiran komai. Alhamdulillah mun yi fatan alkhairi da amekon wannan tawaga da ka gani daga garin Kano, wato nau'in mutane daban-daban.
Shi ma Malam Salisu Muhammad Ahmad ya gabatar da nasa wa'azin kamar haka.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya la, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'da, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Mai yadda dan uwa yayi magana wanda yake daga bangaren cibiyar jama'atul wa'dul irshad alislam dake da hirkwata a Kotoro a jagorancin Muhammad Abdullahi Amir. Ni ma dan dan cewa na abu sunana Salisu Muhammad Ahmad daga bangaren da Jannatul Khulafa'ur Rashidin dake karkashin Bin Bas Islamic Propagation. Ba shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk wanda ya faɗa la ilaha illallah dan Allah kawai, to sakamakon sa shine aljanna. To ba shakka muna taya babanmu murna da faɗar wannan kalma dan girman Allah, wanda yace ko taron jama'a baya so ayi dama ya san wasu bakin fuska, to amma mu kullun a matsayin mu na wanda malaman mu suka dora mu akan layin wa'azi, idan mun ji an ce wani zai musulunta ko ya musulunta, to sai mu ji kamar wato muna yin wani zallo, saboda an tabo mana inda yake mana kankani ne. Ba za mu iya yin bacci ba, ba za mu iya huta ba, har sai mun je mun dangana da wannan bawan Allah da yake yunkurin shigowa ko ma ya shigo. Domin dama kafin ma a shigo aikin kenan fata muke yi mu gudu tare mu tsira tare. Duk inda muka ga wani baya musulunci ba shakka muna damuwa, saboda mun san irin alkhairin dake cikin musulunci. To ballanta na kuma mu ji ga wani ya shigo cikin wannan tawaga ta mu, mun zama tsantsiya madaurin ke daya. To ba shakka ba za mu iya jurewa a ce ba mu zo mun yi fuska da fuska ba. Da haka muna fatan Allah ya karbi wannan kyakkyawan aiki da babu kamarsa na karbar kalmar shahada, domin yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum da ana samun wanda zai shekaru 1000 to daga ranar da yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace to duk wani laifi in ya taba yi a gurin Allah an share shi an kankare shi ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi dan haka yanzu mu misali mu da muka rade a cikin musulunci to muna nan da littafin mu na aikin lada da rashin lada ana nan ana rubutawa amma yanzu dattijo da bayan rayuwa ta tura to shi fa daga yanzu ne za a fara lissafi to kaga ku wannan kuma duk abun bayan nan an koma shi an rubuta shi ya zama alkaidi duk an maida duk wani abu da aka yi na baya na kuskure na laifi yanzu an maida shi ya koma lada kuma yanzu duk aikin da aka yi na lada kuma za a ci gaba da rubutawa Allah ya sauke in an samu kuskure za a dan rubuta to muna fatan wannan zai zama dan kadan aiki kyawawai rinjaye Allah ya hada mu aljanna Allah madaukakin sarki ya kawo yan baya
Abakar Sabo akan mita 88.5 da la FM zamani sai kun sake jina